Lura da irin koma bayan da rashin fahimta ta tsakanin matasa da jami'an tsaro ka iya haddasawa sha'anin tsaro a wannan lokaci na yawaitar ayyukan 'yan bindiga a kasashen yankin Sahel irin su Jamhuriyar Niger yasa cibiyar DECAF mai nazari da bincike akan sha'anin tsaro da ke da ofishi a birnin Geneva da cibiyar nazari da bincike akan dabarun samar da tsaro da ke karkashin fadar shugaban kasar Niger wato CNES shirya wannan taro don karawa matasan fararen hula da jami'an tsaro ilimi akan maganar kyautata cuɗanya, inji jami'i a cibiyar DECAF Masaudu Ibrahim.
Ya kamata a ce akwai kyakkyawar fahimta tsakankanin matasa da jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya, in ma jandarmomi, in ma sojoji, in ma police, in ma duwan, in ma kuma garde national. Kyakkyawar fahimta takan kawo kowa ya san menene nashi gudunmawa a cikin tattalin tsaro da kiwon zaman lafiya. Mun fahimci cewa muddin ba a tsaya aka tunkari al'amarin tsaro ba da kyakkyawar fahimta da kyakkyawar dangantaka tsakanin su jami'an tsaron da al'ummomi daban-daban, to hal ila yau da akwai sauran zomo aka ba.
A ɗaya ɓangare, wannan taro wata hanya ce ta musanyar dabarun aiki a tsakanin ɓangarorin kula da sha'anin tsaro. Abdulaziz Garba shi ne mataimakin daraktan cibiyar CNES.
Duniya tana cikaba, wata ran wasu abubuwa suna fitowa, sai an samu bayani bisan su. To wannan taro dai don mu ƙara musu ilimi bisa wannan sabbin abubuwa da suka fito don su ƙarfafa aikin su yi shi daidai. Yanzu kun gani ma soja ba na arme kawai, akwai gendarme, kun gani akwai police, akwai duwane, to kowa bisa aikin shi dai. In kun gamu wuri guda za ku tattauna, kowa dai zai karu, kuma mun san da abun da za su samu wajen wanda suka zo waje da wanda suke cikin gida, ilimin da suka kawo musu duk wannan an haɗe, in sun koma wajen ma'aikatansu suna da mahimmin ilimi wanda zai sa kuma su ci gaba da aikin nasu.
A gobe Alhamis ne ake kammala wannan zama, wanne kasar Jamus da kungiyar ECOWAS ke ɗaukar ɗawainiyar sa. A cewar ƙwararru, taron zai taimaka wajen ƙarfafa zaman lafiyar al'umma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.